Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sallah, da fatan Allah ya maimaita mana. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke farin cikin sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci a shirinmu na La'asar. Yau Laraba 6 ga watan Yulin shekarar 2016. Da farko ga kanin labaran duniya.
Makonni biyu da suka shige, wani dan yakin sa kai ya kama wani dan kungiyar Boko Haram wanda yake kokarin shiga birnin Maiduguri da bom. Yau ranar sallah ne kuma aka kai harin kunar bakin wake a kasar Yamal, har ma aka kashe akalla mutane 6. Wani bincike da aka gudanar kuma ya nuna cewa harin mamayen da sojojin Ingila da Amurka suka kai Iraq shekaru 13 da suka shige kuskure ne.
To Allah ya kyauta. Mai sauraro, yau shirin namu ka tokan na gaishe-gaishen sallah ne musamman daga 'yan Afirka mazauna Amurka zuwa kasashen su. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya, kafin sannan ga wannan.
Gaishe da Aminu Ado a Kano.
Ina so in yi amfani da wannan damar domin in yi saƙon gaisuwar sallah ta da mahaifina Alhaji Bashir Bambaja ta bayan gida. Zan kuma koma Ghana in yi saƙon gaisuwa ta.
To kafin wannan gaishe-gaishe, bari mu je ga cikakkun labaran.
Assalamu alaikum a sauraro, ga kuma labaran. Makonni biyu da suka shige, Malam Umar Muhammad ya kama wani wanda ake kyautata zaton dan kungiyar Boko Haram ne wanda yake kokarin shiga birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya dauke da bom. Malam Umar ya ce ya kama mutumin ya danka shi hannun komandan sojoji. Jami'an tsaro sai suka kwance bom din da mutumin yake dauke da shi. Shi dai Malam Umar Muhammad dan shekara 32 da haihuwa, yana cikin kungiyar 'yan yakin sa kai da gwamnatin jihar Borno ta amince da kafuwarta a shekara ta 2013 domin ta taimaka wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Kungiyar Boko Haram ta yi shekaru 7 tana razana yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma tafkin Chadi. 'Yan kungiyar Boko Haram sun kashe fiye da mutane 20,000, suka kuma tilastawa kimanin mutane miliyan 2,700 arcewa daga gidajensu. To amma alhamdulillah, kokarin da sojoji suke yi ya kassara 'yan kungiyar Boko Haram din da kuma fitattaka su daga yankuna da dama. A halin da ake ciki kuma, daga can Sokoto birnin Shehu, wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da rahoton jawabin barka da sallah da mai alfarma Sultan Sa'ad Abubakar ya gabatar.
Mai alfarma Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad ya mayar da hankali ne akan babbar matsalar rashin tsaro ba a Najeriya kadai ba, a duk duniya baki daya, musamman kasashen musulmai.
Kuma ya kamata duk shugabannin musulunci na duniya ya kamata su haɗu a tattauna ce ne za a yi a samu ƙarshen wannan rigima. Da in sun duba duk inda ake ta'addanci a duniya, kasashen musulmi ne. To duk musulmi yake shan kashi, me yasa haka nan? Mu zauna mu tattauna da kanin musulmi an matsala, masu kawo ta'addanci da sunan addini ne. Muhammadu Sajin guda mai maganin su ko suwa ne? Da san cewa musulunci bai yarda da ta'addanci ba, kowane iri ne. Mu musulmi ba 'yan ta'adda ba ne, mun sha faɗin haka nan.
A nan cikin gida kuma, mai martaba Sarkin Musulmin ya yi kira ga 'yan Najeriya da su tallafa tare da bada goyon baya ga ƙudurin gwamnatin tarayya na bunƙasa sha'anin tattalin arziki da wadata ƙasa da abinci ta hanyar bada kulawar gaske ga sha'anin aikin gona.
Kai kanmu da kanmu da sauran mutanenmu mu kawo gonaki mu yi ta noma. Mu yi ƙwari mu ci da kanmu, kada mu dogara ga sai an ba mu kuɗi mu ci karfiwa mu so sau sama. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa gona a gaba cikin aikin da yake. Muna san cewa ya tattauna da gwamnoni a kan za a ƙara bunƙasa aikin noma a duk faɗin ƙasar nan, musamman ƙasashenmu na Sokoto da Kebbi da Zamfara da sauran wurare inda Allah ya barata domin a yi aikin noma.
Mai alfarma Sultan Sa'ad Abubakar kenan.
Kafofin soja a kasar Yemen sun ce a yau Laraba ranar da ake sallar nan harin kunar bakin wake na bom da aka boye cikin motoci biyu sun kaiwa wani sansanin soja kusa da filin saukar jiragen sama birnin Aden Hari akalla mutane 6 aka kashe kafofin tsaro sun ce an yi musaya harbe-harbe kuma bama-baman sun tashi a yayin da ƴan yakin sa kai suke kokarin yin amfani da rudanin da aka samu domin yin ƙarin barna birnin Aden yana zaman shalkwatar gwamnatin Yamal na wucin gadi tun lokacin da sojojin gwamnati suka kwace birnin a bara to amma kuma munanan harare sun zama ruwan dare a birnin a watan Mayu wasu masu harin kunar bakin wake na kungiyar ISIS sun kashe kuratan sojoji 45 a sansanin soja a birnin Yamal Aden din
to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC Harin mamayen da sojojin kawance na Amurka da Burtaniya suka kai kasar Iraq shekaru 13 da suka shige bai zama wajibi ba domin tsohon shugaban Iraq mai mulkin kama kariya marigayi Saddam Hussein baya jawo wa Burtaniya da gigan kasashen duniya wata barazana. Wannan bayani yana kunshe ne cikin rahoton rawar da Ingila taka a yakin da aka dade a Najira. Bincike karkashin jagorancin wani tsohon ma'aikacin gwamnatin Ingila mai suna John Chilcott ya dora laifin shiga yakin da Burtaniya ta yi akan ƴan siyasa da jami'an tsaro da ma'aikatan jakadanci da kuma manyan jami'an soja a saboda rawar da suka taka wajen kai harin mamayen a Iraq. A wajen wani taron ƴan jarida da ya cika makil da mutane a birnin London, Mr. Chilcott ya ce shirya kai harin mamayen yana cike da kurakurai kuma an samu matsala ko kuma matsaloli waɗanda har kwanan gobe ana fama da su. Yace sun tantance cewa Burtaniya ta yi zaben shiga yakin tun kafin a yi amfani da wasu hanyoyin kwance damar yaki cikin lumana. An share shekaru 7 ana gudanar da wannan binciken. A yayin da aka gudanar wato aka gabatar da sakamakon wannan bincike kusan shekaru 10 kenan da aka kashe tsohon shugaban Iraq ta hanyar ratiya shi. Jiya Talata dan takarar shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump ya yaba wa salon mulkin marigayi Saddam Hussein. Donald Trump ya ce ko da yake ana daukar Saddam Hussein a zaman ba mutumin kirki ba to amma kuma akwai abin da yayi da ya isa yabo yace Saddam Hussein yayi ta kashe ƴan ta'adda a zamanin sa bai bari sun yi sakad ba a saboda haka yace yakin da Amurka ta kaddamar a Iraq kuskure ne Mr. Trump yace ya sha nana ta wannan furuci a saboda haka yace ya kamata tsohon shugaba Bush da shugaba Obama su nemi gafarar kaddamar da wannan yakin
Yau Laraba aka yanke wa dan wasan Olympic na kasar Afrika ta Kudu Oscar Pistorius hukuncin daurin shekaru 6 a saboda an same shi da laifin kashe budurarsa River Shinkap shekaru 3 da suka shige a yayin da take yanke hukunci mai shari'a Thakozil Masipe ta yi misali da cewa takaitin shi Pistorius ya da ya nuna lokacin da aka yanke masa wa'adin farko da aka yanke masa hukunci a lokacin da aka yi masa shari'a Pistorius ya yi kirarin cewa ya yi kuskure ne lokacin da ya harba budurarsa domin ya zaci barawo ne shigo masa gida ya kuma harbe ta sau hudu a shekara ta 2013 to amma lauyoyin gwamnati sun ce dama shi ya kashe ya yi shirin kashe ta ne Labarin duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka. Ana dai tare da sashin Hausa ne na murya Amurka a Washington DC yanzu bari in barku da jummai da gaishe-gaishen sallah.
Ma sauraro yau fa take sallah. Thank you. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki. Albarkacin wannan rana ta ƙaramar sallah. Za mu fara karɓar gaisuwa daga birnin Boston, jihar Massachusetts.
Salamu alaikum masu sauraronmu, sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samanaka daga nan birnin Boston, America, Massachusetts. Ina miƙa gaisuwan sallah na da barka da shan ruwa ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. Ina miƙa barka da sallah ga mai martaba sarkin Zazzau Dr. Shehu Idris. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Minister of External Affairs, Internal Affairs, General Abdulrahman Bello Dambazau, da His Excellency Gwamnan mu na Kaduna State Nasiru El-Rufa'i, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. A Samunaka ina gaida sarkin Samunaka da barka da shan ruwa. A Katsina ina gaida Ahmed Mashi, Hassan Kurfi, Alisan Sound, Junaidu Murdai Galadanci, a Daura ina gaishe da Awal Mukhtar, ina gaishe da Sabi Yusufu Daura, sannan a Kaduna ina gaida Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman, a Kano ina gaida Alhaji Awalu Kofar Ruwa Motors, sannan ina gaishe da Abdu Baba da Musa a Chefi da kuma Yahaya Immigration. Ina kuma gaishe da Ahmadu Wudul, ina gaishe da Alhaji Ibrahim Usman Wudul a Kano. Ina fatan sun sha ruwa lafiya da kuma Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Wanda kuma ban samu na gaishe su ba, ƴan uwa da abokan arziki, sai a mun uzuri a yi haƙuri. Na gode, Allah shi maimaita mana. Kuma a Gombe, ina gaishe da Yahaya Dogara, ina gaishe da Garba Nital Azaria, ina gaishe da Shitu da Sha'ibu Umar Kula, dukansu Azaria. Ina gaishe da General Muhammad Barau Abuja, da General Aminu Maude Zaria retired. Ina gaishe da Aminu Ado a Kano. Ina gaishe da aminansa Alhaji Umaru, dukansu a Kano, da fatan sun yi sallah lafiya. Sannan a kofan gayan ina gaishe da Malam Umaru, ambulance driver a nan a Zaria, asibitin Gambo Sawaba. Ina gaishe da aboki na Aminu Idris Bajiwa a Katsina, da Balashi Aibu, dukansu a Katsina. Sannan ina gaishe da Alhaji Bashir na Alhaji Kofar Ruwa Kano. Sannan ina gaishe da Alhaji a sha ruwa lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ce Hajiya Fatima daga America. Ina so in yi amfani da wannan damar domin ni yi saƙon gaisuwar sallah ta da mahaifina Alhaji Bashir Gwammaja ta Gwayin Gida, da kuma mahaifiyata Hajjiya Samira Gwammaja ta Gwayin Gida, Kano, Nigeria. Ina fata duk sun yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana. Sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta da iyayena, Baba Ahmadu ta Gwayin Gida, da Baba Audu ta Gwayin Gida, da Baba Tahir, da Baba Malam, da Baba Jibrin, Hajjiya Nafisa Wawu, Hajjiya Maryama, da Hajjiya Zulai, da Antikan dai, da Hajjiya Shafiya yayin Gwammaja, da sauran iyayena maza da mata, yake suna da yawa, wanda na faɗi sunansu da wanda ban faɗi sunansu ba, ga baki ɗayansu ina yi musu barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga sabuwar shekara. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallah ta daga kakannina Baba Sani, Hajiya Saratu, Hajiya Fulera da sauran kakanni na maza da mata. Duk ina miƙa musu saƙon gaisuwar sallah ta. Ina yi wa yayyena da ƙanni na maza da mata. Kuna da yawa, ba zan iya faɗa sunanku ba, saboda haka ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ina gaishe da Abdul Jalil Jere Zaria da iyalan shi, da fatan su ma sun yi sallah lafiya. Ina kuma gaishe da iyalan gidan Alhaji Muhammad Zaria, da fatan su ma duk sun yi sallah lafiya. Zan kuma koma Ghana in miƙa saƙon gaisuwa ta ga iyayena da yayyena da ƙannena da suke kumashi a Accra, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga iyayena maza da mata da surukaina da suke kufredwa. Akwai yayye da ƙanne su duka, ina musu fatan sun yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana. A ƙarshe kuma ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga dukkanin al'ummar musulmi, maza da mata, yara da manya. Ina fata kowa ya yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga sabuwar shekara. Alhamdulillah.
To Allah ya maimaita mana.
Amin, amin. Na gode. Assalamu alaikum, sunana Salma Sahabu Aliyu, daga nan Birnin Washington DC. Ina barka da sallah ma kawutanku ƴan Muhammadu Bala, da kuma kawu Salami Muhammadu Bala, da babba Alhassan, da babba Basiru Imam Aliyu, da yafindo Aisha Muhammadu Bala, anti Hadiza Muhammadu Bala, Amina, anti Amina Muhammadu Bala, anti Halima Muhammadu Bala, anti Adamu Muhammadu Bala, anti Salamatu Muhammadu Bala, anti Hawaningi Muhammadu Bala, ya Sallau Jibril Grema, ya Isa Jibril Grema, ya Musa Jibril Grema, anti Mero Jibril Grema, anti Hawa Jibril Grema, Mustar Jibril Grema, Saliu Jibril Grema, Aisha Jibril Grema, Halima Jibril Grema Bajoga, Asiya Jibril Grema, Abubakar Jibril Grema, Mero Bello Shehu Dan Fulani, da Hajiya Salma Sadiq Jibril, da Hajiya Halima Isa Grema, da Aisha Mutar Grema, da Anti Sa'adat Shalan, da Anti Sa'adatu Shatima, da Gogo Suri Imam, Gogo Nafisati Imam, da Gogo Habiba Afno, da Gogo Rukayatu Grema, da Gogo Hawa Grema, da Gogo Fatu Grema, da Habida Hawa Twins, sannan kuma da Jibril Isa Grema. Da fatan kun yi sallah lafiya, sannan kuma ina gaida kowa da kowa, na kowa barka da sallah. Assalamu alaikum.
Waɗannan gaishe-gaishe suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, albarkacin wannan rana ta ƙaramar sallah.
To na farko muna ma Allah godiya sarki da ya kamu wanga wata babban wata alfarma mai albarka, watan Ramadan. Ku gaishuwa na zuwa ga iyaye da kakanni a birnin Sokoto, nan ƙauyen namu ta Rugajiya, sa'an nan garzon zuwa nan zuwa nan Alhaji Usman miji kuma da iyaye da yayansa da kanninsa da kuma matansa, sannan na biyu zuwa ga Alhaji Faruk Muhammad kuma daga birnin Kadi. Ina musu fatan alheri na wanga wata na watan Ramadan, ina fatan kuma sun sha ruwa lafiya. Sannan na biyu koma a ƙasa na Ghana, ina gaida sarkin zangon kumashi Alhaji Muhammad Faruk da shi da iyalansa da kuma fadawansa da kuma sauran sarakar baki ɗaya na kabilu. Sannan zuwa ga yayannina da ƙannina Hajiya Aisha Muhammad miji Umma, Hajiya Hadiza miji Umma, Hajiya Taurasu miji Umma da mazansu da kuma ‘ya’yansu duk baki ɗaya. Sannan zuwa ga matana Hajiya Nazifat da ‘ya’yan namu duk baki ɗaya, Laila miji Umma Muhammad, Abubakar miji Umma Muhammad da Abdurra’uf miji Umma Muhammad. Sannan na uku mu dawo zuwa nan a New York, kai zuwa ga sarkin Musulmai. Daga ƙarshe muna ma Allah godiya da ya kama wani wata babban wata mai alfani mai albarka. Ina gaida yan waye duk baki ɗaya da kulle musulmi, Allah ya kiyaye mu duka baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Alhaji Ibrahim mijin Muhammad.
To Allah ya maimaita mana.
Amin 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 amin.
Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Aisha Sunagudu, ina aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a gidan Alhaji Nagudu a Bikin Ruwa Kano. Ina fatan kun yi sallah lafiya. Ina gaida iyayena Alhaji Baramasi Nagudu, Alhaji Tijjani Nagudu, Alhaji Mutari Nagudu, barkanku da sallah. Barka da sallah Hajiya Magajiya, Hajiya Hawakulu, Hajiya Nabi'u da Hajiya Suki Alfindiki. Ina fatan ku yi sallah lafiya. Barka da sallah Hajiya Saratu Mukhtar Abdullahi a NNDC Quarters Sharaɗa. Ina gaida Alhaji Mutari Hashim da Alhaji Abdulkadir Asanka. Ina gaida Alhaji Mansur Hashim da iyalinsa a Jambulo. Barka da sallah Dr. Kabir Alfindiki na Aisha Diagnostic da matarsa da ‘ya’yansu. Barka da sallah Barista MB Shehu a Fage. Barka da sallah Barista Ismail Abdul Aziz. Barka da sallah Barista Aliyu Yahaya Mustafa, Ahmed Taylor da Sharif Abdul Karim a Fage. Barkanku da sallah, ina fata duk kun yi sallah lafiya. Olamfe da iyalinsa a Fatima Pharmacy gidan magani, barka da sallah. Ramatu Mukhtar da ‘ya’yanta a Jambulo da kuma Aisha Balarabe da ‘ya’yansu, duk ina gaishe ku, barkanku da sallah. Halima Mahdi da ‘ya’yanta, ina gaishe ku, barkanku da sallah. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Bakin Ruwa duk ina gaishe ku, barka da sallah. Assalamu alaikum.
To Allah ya maimaita mana ko.
Amin amin, na gode. She's moving like a, you gotta know it.
laifin daɗi aka ce ƙarewa mun ka ƙarshen gashe-gashen sallah daga yan uwa da abokan arziki sai kuma babbar sallah idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa nake dukkan masu sauraron mu ko ina suke barka da sallah nake kuma fatar Allah ya maimaita mana ya sa mu ga baki lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar mana da alheri
Allah ya maimaita mana har ila yau dai jimman bata nisa ba ga tada takaitattun labarai.
Makonni biyu da suka shige Malam Umar Muhammad ya kama wani da ake kyautata zaton dan kungiyar Boko Haram ne wanda yake kokarin shiga birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya dauke da bom. Malam Umar yace ya kama mutumin ya danka shi hannun kwamandojin sojoji. Jami'an tsaro kuma sai suka kwance bom din da mutumin yake dauke da shi. Kafofin soja a kasar Yemen sun ce yau Laraban nan ranar sallah harin kunar bakin wake na bom da aka boye cikin motoci bi sun kai wa wani sansanin soja kusa da filin sauka jiragen saman birnin Aden Hari. Akalla mutane 6 aka kashe. Kafofin tsaro sun ce an yi musayar harbe-harbe kuma bama bamai sun tashi a yayin da an yakin sa kai. Suke yi kokarin amfani da rudamin da aka samu domin yin karin barna. Babu hujjar harin mamayen da sojojin kawance na Amurka da Birtaniya suka kai kasar Iraq shekaru 13 da suka shige domin tsohon shugaban Iraq din mai mulkin kama karya marigayi Saddam Hussein baya jawo wa Birtaniya da gigan kasashen duniya wata barazana. Wannan bayani yana kunshe ne cikin wani rahoton rawar da Ingila ta taka a yakin da aka dade wato rahoton aka dade ana jira bincike karkashin jagorancin wani tsohon ma'aikacin gwamnati ya dora laifin yakin shiga yakin da Birtaniya ta yi akan yan siyasa da jama'an tsaro da kuma ma'aikatan jakadanci
to da takaitattun labaran shirinmu na al'asarai kammala sai da daddare in Allah ya so zamu saki juyowa da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya amma kafin sannan yau da gobe suna nan shigowa sannan lamba da aka saba lalibar mu kasancewar ana wasu yan gyare-gyare akan yadda layin yake wahalar samuwa to ga sabuwar lambar da za a kira amma yau kawai alamar tarawa 202619381 zan maimaita 202 sai an sa alamar tara 619381 a madadin Jummai Ali da Julie Lazarus da kuma injiniyan mu Aden Utko Usman Kabara ke cewa azama lafiya.